Sex. More music at houseofsongs.com.
Nagasa ina samniya aure
na posa kache na posa
aba
na posa kachuro niya aure
mayasa kiki soniya aure Kina soyayya ne.